Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A yau shirin zai tattauna ne kan kisan da ake zargin 'yan sanda sun yi wa wani baƙar fata a jihar Ohio. Za kuma a ji cewa wani sabon rahoto da aka fitar ya ƙara nuna cewa lalle 'yan sanda sun yi sakaci wajen kai ɗauki a lokacin da wani ɗan bindiga ya shiga wata makarantar firamare a garin Uvalde da ke jihar Texas ya kashe yara 19 da malamai 2. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To hukumomi a birnin Akron da ke jihar Ohio a yammacin tsakiyar Amurka sun ce wani matashi baƙar fata da ake zargin 'yan sanda sun harbe har lahira baya ɗauke da wani makami a lokacin da 'yan sandan suka bi shi da gudu. A ranar Lahadin da ta gabata, jami'an 'yan sanda a Akron suka fitar da hoton bidiyon da na'urar ɗaukan hoto da ke jikin 'yan sanda ta ɗauka, wanda ya nuna yadda aka kashe Jalen Walker, mai shekaru 25. Shugaban 'yan sandan yankin Steve Millett ya faɗa manema labarai cewa jami'an 'yan sanda sun yi ƙoƙarin tsayar da Walker a cikin mota a ranar Litinin ɗin makon da ya gabata, bisa wani laifi da ya yi wanda ba a fayyace ba. Amma a lokacin da suke bin sa a motar, sun ce sun ji harbi ya fito daga cikin motar ta Walker. Shugaban 'yan sanda Steve Kenan yake cewa jin harbin da ya fito daga motar Walker sai laifin ya koma daga na take dokar tuki zuwa kan abin da ya shafi kare rayuwar al'umma. Jim kaɗan bayan da motar ta Walker ta tsaya, bidiyon ya nuna shi ya fito ya tsere sanye da wani ƙyallen rufe fuska. Sai dai bayan yunƙurin da suka yi na kama shi duk da sun yi ƙoƙarin amfani da wata na'ura, Walker ya tsere har zuwa wani wurin ajiye mota, inda nan ne 'yan sanda suka harbe shi har lahira. Shugaban 'yan sandan ya ce Walker ya samu raunuka har guda 60 a jikinsa sanadiyar wutar da 'yan sanda suka buɗe masa da bindigogi. Rundunar 'yan sandan ta ce lallai Walker baya ɗauke da makami a lokacin da aka harbe shi, amma kuma an tsinci wata bindigar hannu da gidan harsashe da wani zobe a wajen zaman direban motar ta Walker. To bayan ɓullar wannan bidiyo, masu zanga-zanga sun bazama a kan tituna, inda suka yi dandazo a kofar ma'aikatar shari'a a garin na Akron, suna neman da a bi wa Walker kadinsa. Lauyoyin Walker da iyalansa dai sun yi Allah wadai da wannan lamari, suna masu zargin cewa 'yan sandan sun yi yunƙurin ne kawai su ɓata masa suna. Bobby DiCello shi ne lauyan iyalan matashin da aka harbe.
They want to turn him into a masked monster with a gun.
Ya ce suna so ne su nuna cewa shi mugun mutum ne, tare da nuna yana ɗauke da bindiga. Kuma mun san hakan, amma ina so na gode wa shugaban 'yan sandan bisa wani abu guda da ya faɗa, domin ya ce a lokacin da aka harbi Walker sau 90 ne ko 60 ko ma sau nawa ne baya ɗauke da wata bindiga. 'Yan sandan dai da ake tuhuma da kisan matashin an dakatar da su daga aiki, ko da yake za a riƙa biyan su albashi. Attorney General ɗin yankin Dave Yost ya sha alwashin za a yi ƙwaƙƙwaran bincike na adalci. Yana mai ba da shawara da a yi hattara, saboda bidiyon da aka gani wani ɓangare ne ɗaya na abin da ya faru. To a wani labari na daban kuma, wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani ɗan bindiga ya yi a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka ya nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ya samu damar da zai iya harbe ɗan bindigar, amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni. Rahoton ya ƙara da cewa da jami'in ya yi amfani da wannan dama, da an kubutar da wasu daga cikin ɗalibai 19 da malamai 2 da ɗan bindigar ya harbe a ranar 24 ga watan Mayu, saboda za a iya ba wasu daga cikinsu agajin gaggawa. Wannan rahoto da cibiya mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar Texas ta gudanar ya ƙara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar ta Texas, Kanar Steven McCrow, ya gabatar a gaban Majalisar Dattawan Amurka, inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a ɗaukin da suka kai a makarantar. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Julie Ladies Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.